motocin guda 98 gwamnatin jihar Sokoto ce ta sayo su tare da haɗin gwiwar majalisun ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Sokoto domin taimakawa wajen samar da tsaro a jihar Sokoto. Waɗannan motocin dai za a rarraba su ne ga jami'an tsaro domin taimaka musu wajen inganta sha'anin tsaro a jihar Sokoto. Ana sa ran su taimaka gaya wajen kakkaɓe ayyukan ta'addanci musamman a yankin gabacin Sokoto wanda ke fama da har-haren 'yan ta'adda. Waɗannan motocin dai an samo su kayayyakin sadarwa na zamani waɗanda za su taimaka wa jami'an wajen inganta sha'anin tsaro. Gwamna Aminu Waziri Tambol ya ce ko baya ga waɗannan motocin akwai wata cibiya da gwamnatin jihar Sokoto za ta samar domin inganta sha'anin tsaro.
Akan haka ne kuma za mu kafa wata cibiya wadda koyaushe cikin 24 cikin kwana 7 cikin kowane sati cikin kwana 30 na kowane wata za a iya bugu waya a samu jama'a a nan wannan santa ɗin, inda za a rinka samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na 'yan ta'adda a kowane yanki a cikin wannan jiha tamu.
Wannan yunkurin ana sa ran zai taimaka ga yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi wajen ganin cewa ta yaƙi 'yan ta'adda a gabashin Sokoto. To koya masana harkokin tsaro ke kallon irin wannan yunkurin na gwamnatin jihar Sokoto? Detective Awal Baladir mai iya ƙwararre ne masani sha'anin aikata manyan laifuka da sha'anin tsaro.
Wannan abin da suka yi abu ne wanda zai dan ƙara ƙarfafa abin tsaro. Amma mu ma abin da muke hangowa cewa a kafa hukuma wanda ake cewa Forest Marshal, kuma ce za a kafa ta mai kula da dazuzzukan cikin mai kula da bangaren dazuzzuka, wato ita ce take da allakin kula da dazuzzuka. Su za su dinga kula da duka abubuwan da yake tafiya da daji, kaga za a samu control na dazuzzuka. Za a yi addressing din bangaren wajen cutting rustling, za a yi addressing bangaren wajen kidnapping, za a yi addressing wajen shigowa da mugayen makamai, za a yi addressing wajen sumoga, za a yi addressing wajen fadan iyaya da Fulani. A sake zuwa kuma a yi cibiya ta tsaro ta kula da harkokin tsaro. In aka yi cibiya ta tsaro kula da harkokin tsaro, ita wannan cibiyar ita ce za ta dinga yin proactive measures, abinda muke cewa proactive measures. Za a dinga research ana bincike kafin faruwar laifi, to a dinga hasashen cewa ga abin da zai faru, saboda in an gango abin da za a faru da shi, to in har kana za ka iya detecting din abin da zai faru, to za ka iya controlling din crime.
Muhammad Nasir, Murya Amurka daga Sokoto, Nigeria.